أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. إن شاء الله تيجا بدا كراتمنا عمدة الأحكام وندونا شيني كراتم ودرسمنا بقوا يأتكمونا لتايكما يوم دارانا الخميس 22 ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة دبود دريه دودا 43 wanda ya daidai da 28 ga watan October miladiyya ta 2021, wanda a satin da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya akan babin al-mashu ala al-khuffain, wato babin da ya zo mana bayani akan shafa akan khuffi, wanda mun gani mun kankare babin mun gama da shi. Zan mu tashi kenan babi na gaba, wanda a wancan darasin mun gani irin yanda wanda aka bashi wannan rukhsa ta shafa akan kofi, wanda an ajiye shi, wanda yake mutumin gari a zamanin a gari zai shafa tsawon 24 kenan, wuni da dare da wuni, dare da wuni, wanda yake bulaguro kuma zai shafa tsawon kwana 3, wanda shine kenan a faransance soisson douzer kenan wanda yake wannan. Sannan kuma mun gani irin mas'aloli wanda suke ta'alluki da kofi, wanda bayan shi ma hamda muka huta an ƙara tattaunawa akan ta. Tayyib, ala kulli hal, dai mun gani cewa idan kai shahwa akan kofi ka hudda kofinka arwallaka bata kare ba, duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa arwallaka ta kare, amma dai a magana wanda take mafi rinjayiya arwallaka tana nan, kuma haka shahwa akan takalmi, haka shahwa akan jawrab, kenan su ne suseti. Mutum yana iya shafa akan suseti, yana iya shafa akan takalmi wanda yake tawakkalmi kawa ciki, duk da cewa su malamai sun ce zamanto na fata, kuma jawrab in ma ya zamanto mai karfi, idan kun duba cikin malikiya duk mafiya sun tayi akan haka nan. Amma dai magana mafi rinjaye wajen malamai, babu wani nassi wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sai ne kabari, ko kuma cewa idan ya cire ba zai yi ba, saboda idan muka duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance a cikin wani hali wanda yake na talauci, wanda misali yakin Tabuka a kafa aka tani, wanda suke hawan doki daidai ku ne, mutum uku za a gama akan abin hawa guda, a gama in wannan ya gaji wannan ya gaji, da irin rayuwar da sahabbai suka kasance suka yi, wannan yake nuna mana kufunsu da takalmansu zai zamanto wato suna ciccirewa ko kuma suna yin wani abu makamancin haka. Haka kuma ya tabbata a wani hadisi, Umar da shi da wani sahabi ya zo daga Sham, yake ba da labarin, yake tambaye shi cewa tun yaushe kake shafa akan kofi, yace tun ranar Juma'a, har ya zaman to ranar Juma'a wannan kenan, shi yayi tsawon sati guda ma yana shafa. Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yace asabtar sunna, wato ka dace ma sunna, kai sunna ne da kenan. Bulaguro in ya tsananta, malamai suka ce yana iya kai ma har tsawon sati, amma dai nassi wanda yazo shine wato kwana 3 ga wanda yake da bulaguro, wanda yake cikin gari kuma shine wuni da dare. Haka kuma abin da ya shahi shafa akan kofi, mas'ala kan mas'alar da ta zamanto idan ka hudda shi arwallaka ta kare, akwai bangare guda, idan ka hudda shi arwallaka bata kare ba, amma zai zamanto hudda wannan da kai, malamai wasu suka ce maza maza ka meda, amma duka wannan muka ce tun farko babu dalili akan abin da yace he ka meda, amma lokacin da aka kayyade ma na shafarka yana yi, to arwallaka wannan ta kare kenan, dole he ka sake arwalla kenan, ka sanya kofi kai shahwa arwallaka tana nan, aka samu wani aksi ko ka hudda shi ko kuma wani abu makamancin haka, arwallaka tana nan har sai ta kai cikon 24 mazamnin gida ne, wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah kenan zamu tashi akan babi na gaba wanda malam ya kawo mana a cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam, shine yace babun fil maziyi wa ghairihi, wato wannan babe ne zai ambata mana malam hadisan da suka zo akan abin da ya shahi mazi da kuma wanin shi, wato wanin shi dukkan abin da ya zamanto sawa'un yana karya arwalla ne kenan zai ambata mana a ciki. idan aka ce almazi wato wani ruwa ne wanda yake hutawa daga gaban namiji lokacin da yake sha'awa ba tare da ya sani ba akwai bambanci tsakanin mazi da mani da kuma hutsari da kuma wadi kenan wannan su guda hudu ne wanda suke da hukunci guda shine hutsari da mazi da kuma alwadi wannan hukuncin su guda ne kenan kawai tsarki ne zakai amma mani wanda shi yake zawwa tare da sha'awa babba sawa'un mutun ya ji ga iyali ko kuma sha'awa babba har ya fitar da mani wannan shine kenan hukuncin shi shi ma daban shine hukuncin shi na wanka kenan nan mallan inda zai mana bayani akan abin da ya shahi mani shi mani mazi afwan shi mazi muka ce yana huto ma mutun lokacin da ya sha'awa sawa'un sha'awa ta yayi muda'aba da matar shi ko kuma sha'awa ta taso mishi ba tare da ya sani ba zai huto mishi to lokacin da ya huto mishi to shine mallan zai kawo mana menene hukuncin wannan kuma da irin alaka shi da baban nan da ke muna cikin kitabu qahara mallan ya kawo hadisi na farko hadisi na 25 kenan a cikin littafi hadisi na farko a baban yake cewa ana ali bin abi talib radiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi haka ne a nuskha ku wa kuntu astahi ko kuma astahi yawa nan yace wa kuntu astahi na'am an qala kuntu rajulan madza'an fastahaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama limakan ibnatihi minni fa amartu al-miqdad bin al-aswad fasalahu fa qala yaghsil dhakarahu wa yatawadda wa lil-bukhari tawadda waghsil dhakarak wa li-muslim tawadda wanda farjak wato wannan hadisi daga ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kuntu rajulan madza'an wato ya kasance mutun ne wanda yake mai yawan fitar da mazi yace fastahaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama limakan ibnatihi minni wato sai naji kunyar in tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda matsayin diyar shi a waje na fa amartu al-miqdad bin al-aswad sai na umurci al-miqdad dan aswad yake cewa fa sa'alahu ya tambayo annabi sallallahu alaihi wa sallama shin menene hukuncin mazi فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي يغسل ذكره ويتودى زي وانكي غبانشي سنن يي ارولا وللبخاري روايه ا cikin امام البخاري يتي تودى او غسل ذكرك كيا ارولا كا وانكي غبانكا بمعنى كا وانكي غبانكا سي كيا ارولا ولمسلم تودى وامدح فرجك واتو كيا ارولا كو كما كاييفي اذا اكا تي النضح شيني رش كاييفي sannan ka je kai arwalla kenan wannan shine tarjuma hadisin ali yarda Allah ta tabbata a gare shi mun san shine ammin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya armi diyata annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce fatima wanda kuma ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yana daga cikin khulafa'ur rashidin shine na hudu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama khalifofi wanda suka zo bayan shi akwai abubakar akwai umar akwai usman na hudun su shine ali to kuma sirikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne shine ya rawaito mana wannan hadisin yake cewa kuntu rajulan madza'an na kasance mutun ne mai yawan fitar da mazi wato me ya sababin fitar da mazi shine mutumin da yake da sha'awa sosai duk lokacin da sha'awa ta motso ma mutun zaka gani hatta da mazi ya fito mishi to shi ali ya kasance yana daga cikin wannan mutanen kamar yanda yake fada saboda a cikin jama'a zaka gani mutane sun kasu uku na farko zaka gani mutum mai yawan sha'awa sha'awar shi tana yawan taso mishi nan da nan zaka gani mazi nan da nan yana zo mishi da yawa na biyu shine kuma wanda shi da sha'awar ma in ta zo mishi mazin ma bai zawa wanda kalli sai nadir za a same shi na uku shine kuma wanda yake mutawassit ba kasir ba wanda yake mai yawan sha'awa mai yawan fitar da mazi kenan mutawassit baina kenan shi bai in sha'awa za ta so kamar yanda mutane suke an normal kenan ana samun mutane wanda suna da yawan sha'awa wanda mazin su yana hutawa sosai idan sun yi wato sha'awa a koda yauci to shi ya kasance yana daga cikin wannan mutane sai yace fastahaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sai shi kunye ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan hukuncin menene hukuncin mazi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama sarki shi ne anan malamai suka ce kunyar da yaji ba kan kunya bace ta irin wadda ba a so kamar kunya ta kakkane mu abin da ka sani tunda shi anan ai yayi umurci wani wanda yaje mishi tambaye kenan kunyar da yaji saboda surkin shi ne yana armada diyar shi kamar baya daga cikin ladabi ko kuma tabi'a ko kuma daga cikin mu'amala kaje mutun surkin ka ne ko ka ringa tambaye shi akan abin da ya shahi wato saduwa tsakanin mace da namiji ko kuma abin da ya shahi al'aura ko kuma wasu abubuwa abin da ya shahi haka kenan shine al yake jin kunyar wannan wanda mun sani kunya tana daga cikin abin da ya shahi ka so na imani haka kuma hadisi cikin arba'un an-nawawi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta wato yana daga cikin abin da mutane suka riskana daga maganganunin annabawan farko shine menene maganganunin annabawan farko wanda duka suke fadi shine idza lam tastahi idan baka jin kunya fasna ma shi'ta yau to ka aikata abin da kaga dama kenan bai ma'ana in kana jin kunya wasu abubuwan ga sunan baka yi ba kamar Hausa da suke cewa ana barin halal don kunya amma dai dai ba halal yin baje ko dai ala kulli hal dai nan shi dai yayi ji kunya annabi sallallahu alaihi wasallama saboda matsayin wato diya annabi sallallahu alaihi wasallama matar shi ce sai yace mine fa amartul miqdad bin al aswad sai ya umurci miqdad dan aswad a wata ruwaya yazo cewa shi ali yadda Allah ta tabbata gare shi da miqdad dan aswad da kuma ammar su uku ne suka zamanto sun zo suna ta abin da ya shahi tattaunawa akan abin da ya shahi mazi mazi idan ya hudo mutun yayi wanka ko kuma baya yi ba wanka fa akwai cikin kissar cewa shi ammar ya kasance wato mai yawan mazi ne ya zamanto kullun kuma cikin sanhi ne wato idan mazi ya hudo mishi ya je yayi wanka ai ya zamanto bayan shi ya ware wannan kaikaya ake cewa saboda yanda yake shan wahala da wanka to shine ya kai har suka je suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan amma wannan ruwayar da tazo ta nuna mana kenan Aliyu ne gashi nan kamar yanda ya fada sai aka umurci Miqdad dan Aswad ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam Miqdad dan Aswad yarda Allah ta tabbata a gare shi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi yaghsil zakarahu wa yatawadda wato idan mazi ya huto ma mutun kenan abinda zai yi shine ya wanke gaban shi sannan yayi arwalla wanke gaba ko malamai suka ce wato zai kama gabaki daya kamar yanda akwai ruwaya cikin musnad Imam Ahmad wanda tazo har sai ka gama da al-unsaye wato marina sai ka gama da su gabaki daya ka wanke kenan ka wanke gabanka gabaki daya sannan ka je kai arwalla wannan yake nuna kuma malamai suka ce abinda yasa lokacin da ka zo zaka wanke gabanka gabaki dayan shi zai sa wannan ruwan da zai zo ka wanke gabanka zai haffafa maka wato wannan mazi'in ya tsaya da wutawa da kaje ka zuba ruwa kana wanke gabanka da unsaye ne gabaki daya zai zamanto wannan mazi'in ya tsaya ba zai huto ba kenan wannan malamai suka ce idan mazi ya huto ma mutun zai zamanto abin da yake wajibi akan ka shine ka wanke gabanka gabaki daya tare da kuma al-unsayin kamar yanda jamhurin malamai suka tayi akan haka nan tare da marina ka wanke su gabaki daya idan ya sa idan ya taba to haka kamar yanda a gabacin yace tawadda arwaya lafazi na muslim tawadda wanda farja wato idan ya taba tufaka kenan sai kai annadah kenan ka samu ruwa ka yayyafa saboda shi wato ba wannan bane ba bai kai ba wannan inda sai ka wanke gabaki daya kayanka in ya taba kenan zaka sa ruwa ka yayyafa ko kuma ka yayyafi tunda ruwa ne wanda yake bayyana kabri sosai kenan zai tafi tare da ruwa kenan ala kulli hal wannan hadisi malan ya kawo mana shi ya nuna mana cewa mazi yana kariya arwalla sannan idan mazi ya huto maka abin da yake kan ka shine ka je ka wanke gabanka sannan kuma ka gama tare da marina gabaki daya ka wanke su sannan ka je kai arwalla kenan shine zan mu fahimta a cikin wato wannan hadisi gabaki daya shi sannan a cikin wannan hadisi zan mu gani irin falala Ali dan Abi Talib wanda yana daga cikin wannan in shi falalashi shi ma yana daga cikin jin kunya da yake wanda kuma mun sani yana daga cikin khulafa'ur rashidin haka kuma daga cikin ladabi da zaman dauka a cikin wannan hadisin bai dacewa ya zamanto tare da surkinka ka je ka ringa mishi wasu irin maganganoni sai dai ka umurci wani misali kuma muna daukan halaccin ka umurci wani sabawa abokinka ko kuma wanda ka aminta da shi a bangaren hifzin shi misali kai ne kace mishi da Allah ya je ya tambayo ma malami akan abin da ya shahi mas'ala kaza da kaza to ka aminta da shi ba zai je ba misali ya gani ma wasu asirinka ko kuma ka aminta da shi ya zamanto zai je ya kai mas'alar yanda ka faɗi mishi kamar kai ne zaka yi shari yanzu wanda bai zamanto ba haifazin shi bai da ƙarfi ko kuma bai da ƙarfin harda, yanzu ka ce mishi je tambayo ma akan kaza, bai kiyaye ba, yaje tambayo maka ba daidai ba, kina kaga zakai bina'i akan hukunci ba daidai ba. Amma idan ka aminta da shi yana da kiyayewa akan abin da ya shayi rukan magana ko kuma wani abu, zai je sak abin da ka gaya mishi je iske malamin ya ce malam miye hukuncin kaza da kaza da kaza, shi ma abin da malamin ya faɗi mishi zai dawo ya gaya ma daidai yanda ya faɗi. Kenan wannan yake nuna mana kan mutum yana iya umurtar wani ya wakkala shi ya zamanto ya je ya amso mishi labari ko kuma fatawa akan abin da ya shafi addini. Kuma wannan bangaren abin da ya shafi karbar labarin mutum guda, kamar yadda wasu daga cikin ba'ifa wanda suke sun saba ma ahlus sunna wal jama'a suke cewa ai ba a amsan labarin mutum guda, amma kuma a hadisai wanda suke tahiyya ta manhajin ahlus sunna wal jama'a, labari idan mutum guda ya kawo shi, idan an yarda da wannan mutumin za a dauke shi a yi aiki da shi. Tunda wannan mai muka dauka ina zan mu dauka cikin wannan da ya umurci al-Miqdad bin al-Aswad ya tahiyya tambayo mishi, ai shi kadai ya aika, kenan kuma da ya kawo mishi kuma gashi nan hukunci wanda muka dauka muka yi aiki da shi. Sannan kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, kenan yaghsil dhakarahu wa yatawadda, kenan umarni ne Annabi ya mishi, kenan wajibi ne muka ce idan ya zamanto mazin ya fito ma mutum wajibi ne ya je ya wanke gaban shi gabaki daya kuma ya gama tare da wato al-unsayni sune marena kenan gabaki daya. Hadisi na gaba malam yace an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radiyallahu anhu qala shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu ash-shay'a fi as-salati faqala la yansarifu hatta yasma' sawtan aw yajida riha. Wato wannan hadisi daga Abbad dan Tamim, shi kuma daga Abdullahi dan Zaid dan Asim al-Mazini yadda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa shukiya ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, an kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mine ar-rajulu cewa mutun yukhayyalu ilayhi, wato ana kamanta mishi, mine ayan ake kamanta mishi shine annahu yajidu shay'a fi salati, yana jin wani abu wato a cikin sallah, misali na iska, kamar kana sallah ka ji iska ta huta daga bayanka kamar kai rihi, to shine aka kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace la yansarifu hatta yasma' sautan aw yajidu riha, wato mutun yin yana sallah yaji wannan kada ya cire sallar shi ya huta har sai ya ji ƙara, wato bi ma'ana in iskar da kai mai ƙara ce ka ji ƙaranta, aw yajidu riha ko kuma ya ji warinta, kenan wannan ka'ida ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki. Kenan wannan tarjuma wannan hadisi, wannan hadisi ya zo don ya mana bayani akan abin da ya shahi hadasi, idan kai shakka akan abin da ya shahi hadasi, akan abin da ya shahi tsarkinka, akan abin da ya shahi taharaka, akan abin da ya shahi arwallaka, wanda kuma malaman usulul fiqh suka dauki wata ka'ida babba suka fito daga wannan hadisi, shine cewa al-yaqinu la yazulu bi-shakk, wato abinda kake da yaqini akan shi wata shakka ba ta zawwa ta gusadma da shi. Zan mu gani malam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yace shu aka ce shukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallama, wato an kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallama kukan cewa ar-rajulu yukhayyalu ilayhi, mutun ne ake kamanta mishi idan yana sallame, ana kamanta mishi kamar yayi rihi, kamar yadda hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan mutun yana sallah shedani yake zawwa karshen duburar shi daidai wajen mazamnin shi, wato ya ringa mishi busa sai ka ringa ji kamar kai iska kai ko baka yi ba duk dan ya bata maka sallah, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin wannan ne yake kawo wa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wato la yansarifu, kada mutun ya cire sallar shi ya barta hatta yajidu sautan, hatta yasma' sautan har sai ya ji ƙara, au yajidu riha ko kuma ya ji warinta. La yansari, malamai suka ce idan hani ya zo me yake mana yufidu ma za annahyu yufidu at-tahrim, hani idan yazo a cikin shari'a yana nihin haramci, wato haramci ne, haramun ne ya zamanto kana sallah da kaji wannan wasuwasin kawai ka fita, shedan abin da yake ma so yake ya bata ma ibadarka, na warko so yake wannan jam'in ma da kai samu kake yi so yake ya kubuce maka, saboda da yawa mutane suna zuwa su kakukan su cewa shi wallahi daga ya fara sallah sai ya ringa jin yayi iska, sai yaji ya arwala yana zuwa kahin ya iso masallacin yaji kawai takare ya koma ya dawo ya koma har sai an salamce shi bai zo ba yayi sallah ko kuma yazo kana sallah yayi ta sama wasu wasi to hadisi kamar yanda muka ce annabi ya ce daman shedan yana zuwa daidai makalin mutum inda yake zama duburan mutum ya ringa mishi busa ya ringa mishi busa sai kaje kamar kawai kai hadisi kai kuma baka yi ba hadisi kenan wannan yana daga cikin tabi'a shine annabi ya dora maka kaida kada ka huta daga cikin wannan sallar da kake saboda menene hatta yajidu sautan aw yajri riha har sai ka ji ƙara ko kuma ka ji warin wannan iska wadda kai wanda mun sani cewa abin da ya shahi farilla hatta da nafila kenan zai zamanto kada ka ko nafila kake duk da ta nafila kana iya cirewa amma kada ka huta har sai ka samu yaqinin cewa lalle ka ji ƙarin iskan nan ko kuma ka zamanto ka ji warinta tayyib idan mutun ya zamanto shi bai kurma ne kurma shine wanda bai ji ko kurma ne kuma bai jin kamshi ya zai yi bina'i kenan akan wannan hukunci na'am yayi kwanci ne ke abinda muke fahimta kenan a cikin hadisin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nihin kawai a daga in kaji sauti da kamshi wai kamshi da wari da sauti da wari kenan ba su kadai bane ba zaka ji a ka samu yaqinin tabbacin cewa iskar ta huta daga bayanka to wannan shine sai ka huta kenan ka tahi wato ka je ka saki ar wallahi ka dawo kenan ka samu tabbacin yaqini saboda ana samun mutumin da beji kurma magaci ana samun mutumin da bejin kamshi bejin kamshi bejin waye to in shine hika ce a shi ko yayi kenan ya ci gaba da sallahi kenan kun gani sallah ba ta yi ba babu ar wallahi kuma kenan wannan da irin misallai kenan a cikin wannan hadisin a gurguje dai zan mu gani akwai fa'idodi da yawa wanda suke da ta'alluki da babu na fiqhu haka kuma akwai ka'ida babba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mana shine muka ce malaman usulul fiqh suka dauka shine al yaqinu la yazulu bishak shine asalin ibada ko asalin abu kai bina'i akan yanda yake da ba tare idan shakkar wannan ta zo maka kawai ka kore ta har sai kai bina'i misali kai ne ka zamanto kai shakka cewa misali kai arwalla kana zamne an kiran sallah kai arwalla sai kake shakka wai tsakankanin kiran sallar nan kamar nayi iska kake shakka to miye asali asali shine kai arwalla to ke ka dawo kan asalinka kenan asalinka kai arwalla cewa kawai shikenan kai arwalla ka tana nan wannan shakkar ka goriye ta haka kuma idan ka samu wasuwasi malamai suka ce hatta da mutumin da ya samu wasuwasi cewa shin yayi rantsuwa akan in ya aikata abu kaza yana da kafara ko kuma yayi rantsuwa ba zai aikata ba wani abu kaza sai je ya aikata to sai ya samu shakkar cewa shin yayi rantsuwa ko bai yi ba saboda wata ran zaka ga abu ya zo maka haka kamar kana so kai ko kuma ba kai ba ya takhayyal a zihninka kamar ana kamanta maka kan kwalluwarka to idan ka samu wannan ma sai ka koma baya al asali menene baka yi barantsuwa sai ka koma ka dauke ta malamai suka ce mutun ne ya rantsi yace ya rantsi matar shi idan ta huta ta sai ya sake ta sai yake ta shakka ta huta ko bata huta ba asali menene bata huta ba saki bai ba to haka idan ya zamanto kai ne kana sallah ya zamanto sallah raka'a hudu ce kai ko uku kake ta kunkunto hudu ce ne ko uku ki yaqini menene uku shine kana da tabbaci ta hudun ce kake kunkunto shin nayi ta ko ban yi ta bai ka dawo kan ukunta to haka kenan haka ne zai samu ka huta daga cikin abin da ya shahi wato shakka zan mu gani kuma a cikin wannan hadisi akan abin da ya shahi shedan yana zuwa ya ringa maka busa a bayanka saboda ya bata ma sallah kenan idan ka ji wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tansarif kada ka cire sallar ka kauta hatta tasma sautan aw yajri rihan har sai ka ji wato arwal ya ka ji kara ko kuma ka ji wato wari haka kuma cikin wannan hadisin kenan babbar kaida da muka ce ita ce al yaqin la yazulu bi shakk cewa abinda kake yaqini akan shi wato wata shakka ba za ta zo ba wato ta wannan in maka saboda shedan yana iya zuwa ya ringa maka koli hatta da kai ne misali kawai kana zamne sai ka ji lema a gaban ka misali ka rasa mini ne kutsari ne ko kuma mazi ne ko kuma zuha ce asali mini ne asali mini ne a asali mini ne zuha ce idan aka dawo asali kai ne kana zamne misali asali in kana zamne ka matsa jikinka zaka yi zuha kenan asali zaka koma tunda kana ta shakka sai dai in ka kasa ga wannan inda kaje kai in zaka yi arwallah ka tashi kai tsarki amma misali da arwallah ta kawai aka jima can yi kajilema a gaban ka misali kawai kace menene kai dai ba utsari ba kai kuma kai dai baka ce ba kai wani abu kake ta kokonto kenan hika koma asali asali menene shine zuwa ce asali zuwa ce kenan wannan shine kenan kaida ce babba wadda ana bina'in abubuwan da ya shahi wato addini akan ta abubuwan da ya shahi shakka ga baki daya ya zaman to kai bina'i akan ta Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai kai kare yaqini karin yaqini ne in kana so na'am hadisi na 27 malam yace an ummi qaisin binti mihsan al-asadiyya أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وتوانا حديثي دقى أم قيس بنت محسن الأصدية تكاو منشي وتكسى قمدت أنت لتزول الشي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم wannan ummi qais binti mihsan al'uwa ce ga ukasha bin mihsan wane ne ukasha waze kissa babba mashhura akan abin da ya shafi ukasha na'am cikin 70,000 mutane 70,000 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace zasu shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba ko wata azaba Allah ya sa mu daga cikin su sai ukasha bin mihsan ya tashi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yaj'alni minhu wato ya rasulullah ka roka mana Allah ya sanya ni daga cikin wannan mutanen annabi kai sai yace mishi anta minhu kai kana cikin su wannan zamanin annabi kenan lokacin aljanna tana wahayi yana nan ana bada aljanna da gaske ne ba a yanzu ba wanda dai ake wannan kenan ukasha shine kenan al'uwashi ce wannan ummi qais binti mihsan al-asadiyya take cewa ta zo da danta wajen annabi sallallahu alaihi wasallama lam ya'kul at-ta'am wato dan nata bai kai ba cin abinci ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun idan yaron su yana jariri ko kuma dan karami suna kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun saboda samu tabarruki annabi yana musu tahniq yana musu tahaliki wato ya tattauna da bino ya lakuta ma yaron ya hade a bakin shi suna kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mana irin tawazuun annabi sallallahu alaihi wasallam wato ana kawo mishi yara wanda muka duba cikin sira zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana wuce akan titi hatta da yara sallama yake musu idan ya ga yara ma yana musu sallama kenan tazo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya amshe shi wato ya aje shi saman cinye shi fa bala ala thawbihi sai hutsari a saman akan tufafin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama fada'a bima'in sai kira a kawo mishi ruwa fa nadahu sai ya zuba ruwan wato yayi rash walam yaghsiluhu bi wanke ba kenan wannan hadisi ya kawo mana akan abin da ya shayi yanda zakka wanke hutsarin yaro idan ya maka hutsari a kayanka kenan shine abin da ya shahi hutsarin yaro bai wanke ba annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ruwa ya zuba amma akwai hadisi da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hutsarin yaro ana mishi annadahu shine kai yayyafi kai rash ka zuba ruwa haka amma na mace a wanke malamai suka ce dan me yasa menene bambancin hutsarin yaro namiji da na mace menene bambanci na likito hutsari kowanne yana da wake to malamai sun kai sun kawo dai kowa yana neman wasu malamai na farko suka ce abin da ya shahi hikima wannan yana daga Allah kawai ta'abbudi ne abu ne wanda yake da ta'abbudi ta'abbudi kai shi haka Allah subhanahu wataala ya aje to kai an ce hutsarin yaro ba ya ka wanke ba ka kwaza ruwa idan ya fafinka amma na mace ka wanke wasu malamai suka ce a saboda hutsarin yaro namiji wato idan yayi hutsari misali zaka gani ba zai bata ba duka waje kawai zai huto ne tsirrir haka ya huto amma mace zai bata wurin zai babbata waje baka iya ba samun kace da ruwa haka idan na zuba zai bi wajen yanzu misali yaro yayi hutsari na miji kana iya ka ba trust in hutsarin da ruwa amma ita mace watsewa yake yanzu wasu malamai suka ce saboda haka ne shi yasa aka ce na mace kenan a wanke. Wasu malamai suka ce a'a, na yaro abin da yasa wannan shari'a ta yi maka takhfifi ne saboda al'ada, abin da ya shafi kamar magana Ibn Hajar ce Al-Asqalani yake cewa al-ghalib abin da ya shafi maza sun yi daukan yaran su maza su huta da su. To yanzu ka dauki yaron ka namiji ka huta da shi yana dauke a wannan ya maka hutsari, he ka koma ka wanke kayan kuma ka fito da shi, akwai mashakka. Suka ce amma mata kun ba a yawan daukan su, ba a yawan hutawa da su, kenan wannan shine yasa mashakkan nan ce ta sa kawai idan yazo ya ma hutsari kawai ka zuba ruwa kenan ya bi wannan in na mace, kuma in mace ce ka wanke. Kenan ala kulli hal al'amr wasi, wasun ta hikan cewa duka dai malamai dan su gane hikima ne, hikima tana wajen Allah subhanahu wataala, shi yasan dan miya yake hikima. Wanda suka ce ta'abudi ne kawai, haka Allah yace haka Allah yace, kamar yadda an tambaya Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa akan wannan hadisin ne ban manta, take cewa kamar yadda an yi umarce mu idan muka sha azumi wato murama shi idan muna haida, take cewa Aisha da Allah ta tabbata a gare ta, idan muna haida murama azumi kan murama sallah, tace hikima yana ga wajen Allah subhanahu wataala. Dan me yasa kace rama azumi, dan me yasa kace ka sura masallah sallah in tazo ta wuce? Duk da cewa wasu malamai sun yi ijtihadi a nan ma suke cewa azumi saboda sai shekara yake maimaituwa, ita kuma sallah tana nan kullun ana maimaita ta amsa salawat. Idan duka wannan al'amur wanda yake ta'abbudi, idan aka ce ibada wannan al'amur ta'abbudi ne, shine wato ghairu ma'qul ma'ana, abinda ma'anar shi bata bayyana ba gare mu. Misali arwalla, dan a fahimta, dan miye hikimar yin arwalla in zakai sallah? A'a, in zakai sallah, misali ni ne nazo nayi wanka, na wanke jikina da sabuli da komi, eske zan yi sallah? To eske wannan arwallar da nayi zo nayi wanka da sabuli na wanke jikina da nazo nayi arwalla ta huta mun wani abu? Daman jikina a tsafta yake. To menene hikima? Ibada ce, shari'a Allah ce, ibada haka Allah ya yi. To kenan shine ta'abbudi, baka san ba hikima wannan, Allah shi kadai san hikimar shi. Kenan shi ma su malamai suka ce to haka Allah ya aije cewa fitsarin namiji a zuba ruwa, na mace a wanki. Da fatan an fahimta. Kenan dai a cikin wannan hadisi haka kuma zan mu gani kenan irin fa'idodi na sahabbai da suke kawo diyan su wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da kuma irin kyakkyawar mu'amala ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin tausayawa shi ga yara kanana. Haka kuma zan mu gani akan abin da ya shafi mu'amala tsakankanin mutane, zaka ga taimako, ka ce ma mutum da Allah ya taimaka maka ya kama ruwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira a kawo mishi wato ruwa, fada abi ma'in ya kira a kawo mishi wato ruwa. Kuma muna ganin a cikin wannan hadisin kamar hutsarin namiji da na mace ba ɗaya bane ba, wanda namiji idan yayi hutsari yaro karami wanda bai cin abinci ne ma anan, idan yin hutsari zaka zuba ruwa kawai, in mace ce kuma kenan zai zamanto sai ka wanke, kamar yadda hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Hadisin gaba yana da alaka da wannan, shi ma hadisi ne daga Aisha ummul mu'minin yarda Allah ta tabbata a gare ta, take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama utiya bi sabiyin fa bala ala saubihi fa da'a bi ma'in fa atba'ahu iyyahu. Kun ga yana da alaka da wancan, wato Annabi sallallahu alaihi wasallama an zo mishi da wani yaro, wato sai zamanto yaron yama Annabi sallallahu alaihi wasallama hutsari, fada'a bima'in, sai wato yayi kira a kawo mishi ruwa, fa atba'ahu iyyahu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi hutsarin wato da ruwa. Kenan wannan yake nuna mana a cikin wannan hadisin, hutsari idan ya taba kana jasa ne, dole kenan ka zuba ruwa ko kuma ka wanke idan na mace ne. Kenan wannan hadisin suna da wancan hadisin, wato suna da alaka, shi yasa malam ma ya kawo su a kusa da kusa. Wanda kuma abin da ya shahi najasa, akwai najasa wadda take mughallaza, kamar yadda a cikin wancan hadisi na muka yi bayani cewa idza walaga al-kalbu fi ma fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu sab'a marrat, wanda wannan sai ka wanke so bakwai, kuma ka gama na farko da kasa idan kari ma lallage a cikin akushinka a cikin kwananka. Wanda kuma nan mun gani hutsarin wannan zaka zuba ruwa na mace, kuma sai ka wanke. Da kuma irin najasa zaka gani, wasu akwai wanki, wasu da kai rush kenan zata zamanto wato ta isa. Hadisi na 29 a cikin baban malam yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala jaa arabiyyun fa bala fi ta'ifati almasjid fa zajarahu an-nas fa nahahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه wato hadisi daga Anas dan Malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa jaa arabiyun wani mutumin gida mutumin kauye yazo fabala fi ta'ifatil masjid kawai da ya shigo masallaci heje gehe guda can sukurwa sukurwa masallaci kawai je huzari fazajarahu an-nas saban annabi sallallahu alaihi wasallam suka taso suka zaguro mushi fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace a kyale shi falamma qada bawlahu yayin da ya gama wannan husarin nashi a cikin masallaci amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi dhunubin min ma'in sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da akawo so wato cike da ruwa fa uhrika alaihi wato aka kwaza wato ruwan a cikin husarin da yi kenan wannan tarjuma hadisin wannan hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci sai wani mutumin gida wato a arabi idan aka ce a arabi wanda yake zamna a kawai shine ake ce ma a arabi wannan mun sani duka mutanen gida dai wasu abubuwan nasu sai godiya to ya shigo cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai heje gehe guda cikin masallacin kawai ya tsugunna yake gutsari sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka taso suka haro mishi subhanallah kamar yanzu a ce nan wani ya shigo zai tsari ana ai kasan ba a bar shi ba sabai suka taso to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsira su yace ya hana su su bar shi sai da ya yi da hutsarin shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi wato yayi umarni a kawo ruwa aka kawo ruwa aka zuba sannan kuma ya kirawo shi sahaban nan annabi sallallahu alaihi wasallam bagidajen mutumin gidan da yazo wato yace mishi wannan masallaci ne bai kamata ba a ringa yin ruwa ba a ringa yin hutsari wato an gina masallaci ne saboda sallah da ibada da karatu da zikiri da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi magana mai kyakkyawa kenan shine fazajarahun nas mutane sahabbai suka taso mishi bi shidda dan su zamanto sun hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya hana su daga karshe a cikin wata ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi cewa masallaci ne bai dace ba ai kaza ai kaza sai tashi yace ya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi aljanna da annabi yace da shi da annabi kada ya sa kowa bayan shi kada ya sa kowa duka wannan kenan sabon ka asa su aljanna shi da annabi kawai sallallahu alaihi wasallam za a sa su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi laqad hajarta wasi'an ya ahl arab lianna rahmatullahi wasi'a rabbana wasi'ata kulli shay'in rahma wato yake cewa ya kai dan uwa ba larabe ko kuma mutumin gida wato ka kuntata laqad hajarta wasi'an ka kuntata abin da yake wasi' ne mai fadi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka ce kai da annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya sa ku aljanna kada ya zamanto an sa wani tsakankano kenan hadisin wannan ya zo ya nuna mana cewa idan an yi hutsari a wuri shine daharar wurin ya zamanto an zuba ruwa tunda kinan kwarara ruwa akai kinan ya zamanto wajen masallaci ne dama kenan an kwarara ruwa kenan hutsarin ya tafi kenan shine malam ya kawo mana hadisin wannan a cikin wato baban wannan kenan a cikin hadisin zan mu gani irin bagidajancin mutanen gida idan mutanen gida sai an yi hakuri da su kuma kenan wanda yake shugaba ko kuma wani abu ya koyi mu'amala da duk wanda zai zo mishi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai da suka tashi suka zaburo mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yace ku kyale shi da ya ida ya aka mishi nasiha kun ga da aka mishi nasiha kai tsaye ya dauka har yayi addu'a cewa a sasa aljanna su biyu kenan wannan duk mutumin to akwai mutane da yawa wanda za su zo maka da wasu abubuwa da yawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam khuzil afwa wa amru bil urfi wa arid an lijahili wato ka dau hakuri ya sannan kai umarni da kyakkyawa sannan kuma ya zamanto kai kau da kai game da mutane jahili kamar inda hadisai suna da yawa kamar misali cikin riyadus salihin haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani wato wajibcin zuba ruwa ko kuma wajibcin tsarkake wurin da aka yi hutsari idan ya zamanto mutum zai yi sallah ko kuma wani abu kamar misali nan masallaci ne kenan idan wata najasa ta hutsari ko wani abu kenan wajibi ne zamanto an tsarkake ta a gusar da wannan najasai dan a ci gaba da yin wato sallah ibada da Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma a cikin hadisin zan mu gani irin da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kaushi a wajen hana shi amma dai muna iya fahimtar cewa wato akwai mubadala ta hana mugun aiki idan zai faru. Wani abu na mugun aiki zai faru, kana da ikon ka hana, kenan kai gaugawa ka hana, kada ka bari sai ya faru ka ce zaka hana, ko kuma a sai kaza da kaza. Indai kana da ikon, kamar yadda hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa zalika da'ful iman. Wato duk wanda ya gani wani abu na ki, wani munkar za a yi wani abu na ki, kenan ka hana shi idan ka iya da hannunka. Idan kana da sulta, misali a unguwa ne, kai ne mai unguwa, ko kuma kai ne babba, ko kuma a gidanka ne an yi nayin wani abu wanda bai dace ba, ya saba ma shari'a, kenan ka hana shi, nan kana da iko. In kuma baka iyawa da hannunka da ƙarfinka baka iya sawa ka hana, to ka hana da baki. Idan magana ce zaka hodi a hannu, kenan ka hana. Idan kuma daga bakin ma baka iya ba, misali a unguwa ne wasu suka zo sun aje kujeru suna wasu abu wanda bai dace ba, kenan in sai ka koma ga hukuma wannan. Kenan sai ka koma ga hukuma, ita take da sulta ta hana su. Ko kuma idan akwai wani mai gari, ko kuma wani abu in dai ba yanda zaka yi, kuma sai dai ka ki abin daga cikin zuciyarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace wa zalika ad'aful iman, wato wannan shine mai ƙarshen imani. Wato kenan a cikin wannan hadisi a gurguje kenan abubuwan da zamu iya ambatawa. Hadisi na 30 a cikin littafin, kuma cikin baban wannan hadisi na 4, wato ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu al-fitratu khamsun: al-khitanu wal-istihdadu wa qassu ash-sharib wa taqlimu al-azfar wa naftu al-ibd. Hadisi daga Abi Hurairah, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa yaji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-fitratu khamsun. Wato al-fitra, idan aka ce fitra ana nufin misali yana iya zawa da abin da ya shafi addinin musulunci. Kamar da yawa za ku gani yanda hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yanda ya ba ma sahabi wato adda in ya zo idan zai yi barci ya ce mishi ya yi ta, idan ya mutu a cikin wannan daren ya ce mata alal fitra, ya mutu akan abin da ya shafi addinin musulunci. Kenan nan wasu abubuwa ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana na addinin musulunci, shine ya ce khamsun, su biyar ne. Duk da cewa akwai hadisai, akwai hadisin da ya kawo asharun min al-fitra, su guda goma. Kenan wannan khams da yace batta nuna mana cewa an hassare su, an takaita su bakin biyar din nan ne kadai. Kenan akwai wasu ƙari, kamar yanda can yace asharun min al-fitra qassu sharif wa ifa'ul lihya wa siwak wa istinja wa istijmar, ne ko guda goma al hadis, hadisin Jabir ne ko kuma hadisin Mu'ad, in ban manta ba. Kenan wannan kuma ya kawo mana guda biyar. Sai ce al-khitan, na hurku shine al-khitan. Me ake ce ma al-khitan? Shine sallatu, ko kuma ka ce kaciya. Kinan kaciya tana daga cikin fitra, tana daga cikin abin da ya gina addinin musulunci, ya zamanto mutum an yi mishi kaciya. Kaciya kuma malamai suka ce shin wajibi ce ko sunna? Wasu malamai suka ce sunna ce ga maza da mata, ana ma namiji kaciya, ana ma mata kaciya. Wasu suka ce a sunna ce ga wajibi ce ga mazan ga matan ga baki daya. Wasu malamai kuma suka ce a wajibi ga maza, sunna ga mata, da ko hadan dai malamai. Amma dai abin da yake mafi rinjaye, kaciya wajibi ce ga maza, kuma sunna ce, wato an yi istihbabin shi akan mata, wanda kowa dai ya san menene ake yin kaciya. Wato gaban mutum, akwai kwata ta gaban mutum, shine ake cirewa, kenan shine kenan amma mutum kaciya, amma mutum sallatu. Kenan wannan yana daga cikin fitra ta addinin musulunci. Addinin musulunci ya zo da shi, kamar yanda Ibrahim alaihi salatu wassalam hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikhtatana Ibrahim alaihi salatu wassalam ba'dama atat alaihi 80 sana wa ikhtatana biqudum. Wato Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi ma kanshi kaciya bayan shekara 80 ta zo mishi. Waqtatana bil quddum, wato kuma ya yi kaciya da wani quddum. Malamai suka ce quddum wani wata ala ce, ko kuma wata ala ce wadda ake kaciya da ita. Wasu kuma suka ce a quddum wani wuri ne, makan ne, inda ya kace shi ne ake ce ma quddum. Kenan dai ala kulli hal, nan zan mu fahimci cewa kaciya batta da wasu shekaru, a ce mutum yana da shekara 7 ko shekara 8, ko kuma yaro yana a koda yaushe mutum ba mishi ba kaciya ka warware, to kai ka ja, ko kuma an ja ma za a ji. Kenan dai ala kulli hal babu lokaci. Kenan ana iya ma yaro tun da wuri, ana iya mishi in ya warware, ana iya mishi kuma in he ma ya girma. Shi yasa da yawa zaka ga wanda ya musulunta wanda da irin turawa wanda sai sun girma wanda ya musulunta Allah ya taimake shi ya musulunta tukunde a koma ya aika ce tunda musulunci ya zo da ida kenan dai ala kulli hal kama a al'adar mu munan shekara nawa ne yake imamu shekara 4 ko 7 hudu ne hudu biyar shida to ala kulli hal dai kenan yanda al'adar mutun ta bada tunda al'ada ce kuma musulunci bai kawo ba abin da ya hana akan wannan kamar yanda al'ada tana shiga matakar ba dalili ba yazo daga shari'a akan hani akan abin da ya shahi wannan kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama wato yace wato ya kawo kan abin da ya shahi al-khitan kenan shine wato kaciya na biyu shine al-istihdad menene ake cewa al-istihdad shine wato halqul ana ya zamanto mutun ya aske gashin gaban shi wanda gashin gaba misali mutumin da ya balaga yana daga cikin alamomi wanda suke hutoma mutun dai na balaga kenan gashi na gaban mutun kenan mutun wannan yana daga cikin fitra shi ma mutun ya zamanto ya aske shi namiji ko mace kamar yanda hadisi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waqit lana khassu sharib wa ifa'u lihiya wa taqlimul azfar wa halqul ana Allah na turuka aksar min 40 yawma aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wato an shar'anta mana a cikin hadisin yake cewa an shar'anta mana rage gashin baki da cire kwarci da abin da ya shahi tsihi hamata tsihi gashin hamata da kuma tsige gashin hamata da kuma abin da ya shahi halqul ana askin gashin gaba kada ku wuce kwana 40 kenan abin da yake akan musulmi kada ya wuce kwana 40 ya zamanto in gashi akwai a gaban shi kenan bai aske ba ko kuma horacinin shi ya bar su bai cire ba ko kuma ya zamanto sharib in ka ya zamanto ka bar shi kamar yanda zan mu zo magana akan abin da ya shahi wato sharib shi ma ya kawo shi akan wannan hadisin da taqlimul azfar da naftul ibn kenan wannan kada ya wuce kwana 40 na'am sharib zan mu zo kan shi yanzu kina yanzu muna al-istihdad shine halqul ana muka ce malamai suka ce akan abin da ya shahi halqul ana kenan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya zamanto wato an bari ka barta wasu malamai suka ce wajibi ne ma ka aske kada ya wuce kwana 40 dalili kuma shine wannan hadisin wato da ya nuna cewa kada ya wuce kwana 40 kenan wajibi ya zamanto mutun kai ya wuce kwana 40 bai aske ba wato askin gashin gaban shi malamai suka ce to shin gashi da yake huto ma mutun a addubura shi ma yana shiga cikin wannan hukuncin ko kuma bai shiga cewa shi ma he ka aske shi ko kuma baka aske shi malamai suka ce in ka aske shi hasan yayi kyau in kuma baka aske shi ba tunda nadir ne ba kowa bane ba ake samu gashi ya huto ma mutun hatta a wajen addubura shi wato wannan kenan in ya zo maka in ya huto ka in ka samu dama ka aske in kuma bai huto maka ba daman hukunci bai zo ba kenan wato akan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa qassu sharib shine wato rage gashin baki shine mustash kenan abin da yake a sunna shine qassuhu wato ya zamanto an rage shi ba aske shi ga baki daya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani hadisi da yake hadisin bai inganta ba yake cewa laysa minna man lam yaqussu sharib aw lam ya'khuz bi sharibihi hadisin yana da rauni da a ce wannan hadisin ya inganta malamai suka ce da ya zamanto wajibi ne sai ka rage askin gashin bakinka amma sunna ne ya zamanto gashin bakinka ka rage shi hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bar geminku ku rage gashin bakinku ku saba ma yahudawa saboda yahudawa sune suke barin gashin baki zaka ga ba yahudi ko a tele ka ganshi zaka gani da gashin bakin shi ya haka yana wannan ishi kenan a bar gemu a rage gashin baki su suna aske gashin baki suna barin gashin baki suna aske gemi su nasarawa suke barin gashin bakin su su aske gemu su kuma yahudawa duka suna bari a gemi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a saba musu kenan kai ka rage gashin bakinka wannan mustashin ka sannan kuma gemun ka bar shi ka tika shi kada ka cire ko kada saboda cire gemu wannan yana daga cikin zunubi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a aje gemu kinan wajibi ne ga mutun ya aje gemun shi idan ya huto ya huto idan bai huto ba kuma to kuma wannan Allah subhanahu wataala ya wannan inka kinan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa qassu sharib shine da rage gashin baki sannan kuma na hudu shine wa taqlimul azfa wato da cire wato farce kinan farcen ka ya zamanto na kafa ne ko kuma na na hannu ne kinan ya zamanto su ma ga baki daya an ciccire su kada ka bari kuma a wancan hadisin da yace kada ya huce kwana 40 baka cire ba gashin bakinka baka aske gaban ka ba baka cire farce ba baka tsige ba gashin hamata haka kuma abu na biyar a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa naqtul ibd wato da tsige gashin hamata wanda a sunna tsige gashin hamata tsige shaki kama zakai ka tsige shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in ka aske yayi amma sunna abinda sunna ta zo da shi kai kwatanta yin shi saboda tsige zaka ga waje ne wanda malamai suka ce hamata waje ne wanda kullun yana rihaka to idan gashi ya huto maka ya taru zai zamanto da kai zufa wata raiha tana hutawa kowa ya sani warin hamata to wannan abin shi yasa aka ce me yasa malamai suka ce a tsige shi saboda gashi idan zawwa kai da musu kake aske shi wato zai zamanto maka yayi gaugawa hutawa misali kazo kai aske da tandas kai aske ko kuma ka aske wani abu zaka gani nan da nan ya huto amma idan tsigiya ne kai kenan tun daga tushen ne ka tsigo ka tsigo ka hinya taso kenan zai ya kahin ya dawo zaka gani an kwana biyu saboda wurin ba a so kenan ya zamanto daga shi duk da cewa mustahab ya halatta akwai halacci ka sa wani abu ka aske amma in ka sa wani abu ka aske kuma ya huto maka saboda akwai wani wanda na san shi wanda gashin hamata shi haka ya wuce wallahi yace shi kawai ko tanda suke ina ji yasa kawai dai ya kwashi ka gani wallahi in ka gani dai a wannan gashin shi ai ba ja ba zakai ka ji mai kanka ciwo a hankali zaka gani kana wannan yin su kana ja haka saba da kadan yana huta annabi ya hadi kuma dole ya huta sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka saba babu sai idan ka saba babu sai me ya hukuncin shi malamai da yawa sun ta kan cewa hukuncin shi shine sunna wasu malamai sun ta kan cewa abin da ya shaye kai ya cire shi wato wajibi ne saboda sunna ta tabbatar da shi tayyib a cikin wannan hadisin dai zan magani fa'idodi da yawa cikin wannan hadisin shine abin da ya shahi wannan abubuwa tadodi na cikin addinin musulunci mustaqaita ba a biyar kamar yadda muka ce su wajen goma ne a cikin wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kari a ciki akwai aswaki akwai istijmar akwai abin da ya shahi almadmada wal istinsha akwai istinsa duka suna nan cikin bulughul maram ban manta ba ko kuma cikin al-muharrar ba to malan ya kawo wannan hadisin wanda yace asharatu min al-fitra qassu sharib wa ifa'u al-lihya wa siwak da kuma sauransu kenan a cikin wannan hadisi kuma zan mu dauki abin da ya shahi kaciya tana daga cikin wato karantarwa ta addinin musulunci ko kuma tana daga cikin abin da yake ma addinin musulunci haka kuma abin da ya shahi aske gaba haka kuma yanke farce haka kuma abin da ya shahi tsige hamata kenan a gurguje karshen wannan hadisi kuma wannan shine karshen babe insha Allah kuma ganin gashi lokaci yayi kenan na'am abin ba wanda gemu ba wanda gemu ba wanda saje ya saje yana bin gemu ba hudda ba a rageya yanda ya huto ka bar shi ka gyara shi ka danga sharce shi ka tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa madalla da ubangijin da ya adanta maza da gemi kuma ya adanta mata da mamansu kinan wannan yana daga cikin adam maza idan Allah subhanahu wataala ya baka ka samu gemi ka danga tattala shi kana wannan yishi kuma kada ka na'am kinan dai mace in gemu ya huto mata wannan tana hadace tana aske shi saboda ya khalafa ma halittata al'adar ta halittata kinan wannan tana aske shi in mace ya huto mata amma namiji kai ne baka aske shi ba na'am baka gani ba malam wannan Allah subhanahu wataala yake wani zaka gani shi yana son gemu ma bai hoto maka wani kuma sai ka gani Allah ya hudo maka gashi nan dai dole zaka barka hanka haka Allah yayi yana cewa wasu malamai suna ganin cewa kana iya ka sa wani abu wanda zai hudo maka duk da cewa ban gani ba wasu malamai wanda suka hana shi a sawa ya in ya hudo ni ba in kai wannan insha kuma da ake cewa idan ka aske shi zai hudo ko wani ka gani yana da dan gemun shi waye ce bari ya aske ya hudo wani muna zamne yake bani labarin cewa wani bawan Allah yana da gemu kawai ya aske shi yace zai hudo to sai akai katari shi wanda ya aske yana kusa yace ni ne tai ni ne wanda na aske tai yayi da ko shekara goma ko shekara nawa ka ce kana gani abin da ya hudo na kuma yayi yace yana nan yace bai hudo ba kenan kawai Allah yake halitta shi yanda ya ga dama zaka ga wani jikin shi haka yake bai gashi wani kuma zaka gani da yawa akwai cikin malamai ma zaka gani wanda ya dace ka gansu da gemu inda suke karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai haka Allah subhanahu wataala ya halicce su kenan dai ala kulli hal nan zan mu tsaya insha Allah da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatunmu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.